mita 88.5 da la FM Rai Zamani. Abakar Sabu daga kotun shari'ar musulunci dake zamanta a kofar kudu, wato kotun shari'ar musulunci mai lamba 2 karkashin alkali Halhalatul Kuzai Zakariya Aliyu, inda wani mutum mai suna Musa dan yaro ya nemi kotun da ta bada oda kan cewar a daina saida wasu kadarori da suka gada a hannun mahaifiyarsu Hajji Aisha, wacce Allah ya mata rasuwa, wanda suke shari'a da ƴan uwansa tun a baya. Shi dai Musa dan yaro yayi wannan roƙo ne a gaban kotun ta bakin lauyansa, kuma kotun ta amsi wannan roƙo, kuma ta bada order inda aka je inda wasu daga cikin gidajen suke a unguwar Rijiyar Zaki da kuma garin Langal dake nan jihar Kano, inda wasu manya-manyan gonaki suke. Aka kuma sadar da sammaci, aka kuma samar da abu, aka sadar da wannan order ga mutanen da ya kamata a ce an sadar da su. Idan hali yayi, a shirye-shiryen mu na gaba za a je mu da wasu daga cikin muryoyin waɗannan mutane. A hannu guda kuma akwai al'ummar karamar hukumar Bagwai da su ma suka koka dangane da rashin hanya da kuma matsalar wutar lantarki da suke fama da ita, musamman ga mahukuntan wannan yanki. Su ma kuma idan hali yayi, a shirye-shiryen mu na gaba za mu, ko mu ce nan gaba kaɗan, zan haɗa mai sauraro da muryoyinsu, sannan kuma za mu yi yunƙurin jin ta bakin shugaban karamar hukumar dan jin kuma ya san da kokin kuma wani irin wato mataki za su ɗauka danganin cewar an fitar da waɗannan mutane daga ciki. Mita 88.5 da Life Mura Zamani, Abubakar Sabo.